وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda da ikon sa da yaddar sa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibni Taymiya dake kan titin Silakatagun a cikin garin wato Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu in ba a manta ba sunan littafin Kamsami asifa min sifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawallafin wannan littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dahdawi wanda ya rubuta wato wannan littafin kenan daga cikin jerin gwanan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke fada mun tike akan siffa ta 90 a satin da ya gabata yau da yadar Allah madaukakin sarki zamu tashi akan siffa ta 91 da malam yake ce mana wa kana yadi hakumin ma yadi hakuna min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin dariya a irin abin da sahabbai suke dariya a kansa amma in bu a manta ba a baya mun ce mafi yawancin dariyar manzon Allah at-tabassum wato murmushi ne shi baya kekkecewa da dariya irin ta mu sallallahu alaihi wasallam wa kana yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mamaki da irin abin da sahabbai suke mamaki wato da shi kenan wannan ishara ne akan cewa shi ma manzon Allah wato mutun ne tamkar sauran wato mutane sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka karanta wato a baya siffa ta 92 malam yace wa kana ya bisiru lil gari ala haqqihi fi nubuk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yasbiru lil garib wato yana yin hakuri a mutumin da yake wato bako ne alami ala jafwatihi a bisa wato ban sunansa wato ta'addancinsa fi mantiq wato a wajen maganarsa kamar yanda muka karanta siffa ta 93 malam yake ce mana wa kana la yaqra'u ala ahadin hadithahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yanke mu wani zancensa idan mutun ya fara zance tar manzon Allah ba zai ce kai in shiru ya ishe maka ba ko kuma ya yanke masa ba yanda ya fara har sai ya kai aya bayan ya hada inda bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi bayani wannan dabi'ar manzon Allah ne yana daga cikin walakantar da mutum yana zance ka katse shi sai manzon kai da Allah ka mana shiru ko abin da ya kama da haka duk irin wannan to ba dabi'a ce ta manzon Allah yana daga cikin siffar manzon Allah ta 94 malam yace mana wa kana la yadalbu sana'a illa bil muqabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya neman yabo as-sana wato shine yabo illa bil muqabi sai dai a wajen abin da yake sakantawa ne la'alla an yi wani abu to kuma ana so a sakanta ko a yabo wanda ya aikata wannan aikin dan ayi inquiry din sa wajen aikata wannan aiki dan manzon Allah ya ce man sana'a ilaikum al-ma'rufa fakati'uhu fa in tudu ma tukati'uhu fa qulu lahu jazakallahu khaira duk wanda ya muku goma ta arziki yayi abin kirki to ku sakanta masa iji manzon Allah sai ya ce idan muku samu abin da za ku sakanta masa ba ku ce Allah ya saka maka da alkhair a wata ruwayar ya ce fada ulahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu ku yi ta masa addu'a har sai kun ga cewa kun biya shi abin da yayi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye da kakanni irin dai waɗannan zantuttuka haka manzon Allah ya faɗa to mutum manzon Allah baya buƙatar yabo da tazkiya sai dai in a abin da yake wato sakayya ne la'alla yayi wa wani ko abin da ya kama da haka shi sallallahu alaihi wasallam saboda daukaka da girma a alaihi wasallam yana daga cikin siffar manzon Allah da malam ya kawo mana ta 97 shine kana yu'idul kalimata salasa liya'qila anhu manzon Allah yana maimaita kalma sau uku domin a fahimce ta idan ya fadi magana ba yana fada sai ya shiru ba a'a zai maimaita zai fada sau daya ya sake maimaitawa sau biyu ya maimaita sau uku saboda wanda bai fahimta ba ya fahimci abin da manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam saboda manufarsa shine fahimtar da ni mutane sallallahu alaihi wasallam to baya fadan magana sau daya ya shiru zai fada sau daya sau biyu sau uku saboda duk maganar da manzon Allah zai yi ta a mazannin karantarwa ne wato ilimi ne Allah ya ce wa ma yanqiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk wani annudu zance da manzon Allah zai in dai harcen sa zai furta zai kada yayi magana to manzon Allah ba yana furici bane ba a bisa son rai ba abinda zai fada ba komi bane ba illa wahyu yuha sai dai wahayi ne wanda ake masa sallallahu alaihi wasallam mane ce sifar manzon Allah ta 98 wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza takallama fahimahu kullu man sami'a manzon Allah ya kasance idan yayi magana duk wanda ya ji zancen manzon Allah sai ya fahimta shi manzon Allah ba balidi bane ba wanda idan yayi magana sai an nemi sharha a wajen sa ba hatta idan ya karanta alqur'ani ma wadanda ba su fahimci aya ba manzon Allah ne yake kara musu mi bayani akan abin da ayat ta kunsa ballantana kuma zancensa na karan kansa dan haka idan ya fadi magana har gidada wanda suke zaune ko kuma nace wadanda ba su da basira daga cikin mutanen kauye idan suka zo idan manzon Allah ya fadi magana suna fahimtar abin da manzon Allah ya fada in ku manta ba kuma mun karanta a baya daman manzon Allah ya sallahajar kowanne mutane yaran su duk da cewa larabawan mabambanta ne shine na buga mana misali kaman da Hausa irin tamu Hausar Gudduri Hausar Kano Hausar Zazzagawa Hausar Katsinawa amma dai duk sunan su mi Hausawa to duk irin waɗannan yanzu da har nace mana yanzu idan ba saukwace da dan uwansa ba saukwace sun zauna suna ta'i ko ba saukwacen Niger da ba saukwacen abinda ban sunan su saukwacen Niger din wani idan ya zauna a gefen su sai ya ji kaman ma yare suke yanzu zai ce maka ga menene gambu menene ofa ko ya ce maka menene sunan igiyar da suke fada wargi ne ko wani amma yau menene yagwai igiya ko ya ce maka kusu menene bera duk wani Hausa sau kuma shi ba haushe yanzu yazo yana ta cewa na zo sayan tarkon kusu ya je wajen kasuwa kaga wani in bai san menene kusu ba bai san menene ba kuma sai ya ce maka shi ba haushe to duk irin waɗannan yarurruka wanda suke mabambanta wanda kuma larabci ne duk manzon Allah Allah ya riga ya sanar da shi idan zai yi magana da mutane duk mutane da su fahimta sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa kana kalamuhu idza jalasa yatahaddasu yuksiru an yarfa'a qarfahu ila sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zancensa idan ya zauna yana yi mafi yawanci idan yana yi yana daga wato darfuhu ila sama wato idanunsa zuwa sama yana zance sai ya dan daga idansa sama idan yayi sai ya dan daga idanunsa sama meye hikimar yin haka Allah shi ya barwa kansa sani da yasa manzonsa sallallahu alaihi wasallam yake yin haka malai yake cewa wa kana fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tartila a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai kawatarwa idan ya tashi zance yana kawata zancensa sallallahu alaihi wasallam au tarsila sannan kuma ko a cikin zancen nasa akwai at-tarsil shine at-ta'ani i a hankali a hankali ba yana zance ne sarrr kaman wani wanda ya rawaito abin menene rahoto daga gidan radio ba a'a bayan yana kyautata zancen manzon Allah sannan kuma bayan haka kuma akwai mi wato akwai yin sa wato a hankali tunda dai malaman balaga ma nu suka yi fasaha da wane ne ai ilimin balaga an samu shi ne daga alqur'ani saboda balaga da fasaha da take cikin alqur'ani daga nan ne suka wato kirkiri ilimin balaga aka samu fasaha da wane ne wajen wato tsara zance da abin da ya kamanci ciniya da wannan malam yace yana daga cikin sifar manzon Allah ta 101 shine wa kana min ahsanin nas sautan wa qira'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun mutane sautan wajen sauti in dai sauti ne to sautin manzon Allah shine on top wa qira'a sannan idan karatu ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan gaba Allah madaukakin sarki ya bashi wato wan sai gaba ta gaba gaba ta biyu ko ta uku da malam yake ce mana munaqibuhu wa kasa'isuhu alfarida shine munaqibuhu ɗabi'unsa ababen yabo sallallahu alaihi wasallam wa kasa'isuhu da waɗansu ababai da manzon Allah yake banta da su shine kususiyya nasa alfarida waɗanda suka takaita a shi manzon Allah din shi kadai ɗabi'unsa ne banda wani daga cikin wannan al'umma din sallallahu alaihi wasallam shi ya siffantu da su daga ciki shine malam yake faɗa mana a gaba ko kuma siffar manzon Allah ta 102 kana yumazihu sabiya manzon Allah ya kasance yana yin wasa a yara kanana cewa yara kanana manzon Allah idan ya haɗu da su yana musu mi wasan baki shi baya yin girman kai ai yaro ne in kai masa magana zai raina ka ko a ba dabi'a ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya gansu zai tsaya ya musu wasa sannan idan ya samu marayu ma a cikin su manzon Allah yana shafan kansu shi yasa yi hadisi yake cewa duk mutumin da ya shafi kan maraya yana da kwatankwacin ladan adadin gashin da yake kan maraya sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ranar da ya tafi ya ga su abin nan mansunansa Abdullah bin Jafar suna wasa manzon Allah ya tsaya ya dauki shi akan wato abin hawansa sannan ya shashafa kansa sallallahu alaihi wasallam malai ce siffar manzon Allah ta 103 kana yuhibbu an yamassa alqur'ana min an yasma alqur'ana min ghairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya ji alqur'ani daga waninsu yaji ana karanta alqur'ani yana so ya ji ana ya zauna ya sa a karanta masa alqur'ani dabi'ar manzon Allah yasa wannan sauraron da manzon Allah zai yi ko da ba shine mai karantawa ba da su yi tarayya wajen lada da mai karatu hadisi manzon Allah yace al-sami wal qari'u yashtarikani fil ajr da mai karatu da mai saurare suna yin tarayya wajen lada wani yana karatun alqur'ani sai wani yazo ya zauna a gefen sa yana sauraren sa yana jin abin da yake karantawa tar 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 to yanda za a bawa wancan mai karatun alqur'anin duk harafi daya yana da lada 10 to shi ma mai sauraren yana da lada 10 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a harfan min alqur'a harfan min alqur'ani falahu hasana wa likulli hasanatin asharatu amsalha ولا اقول الف لام حرف ولكن الالف حرف واللام حرف والميم حرف manzon Allah yace duk wanda ya karanta wani harafi guda daya na alqur'ani yana da lada sai yace sannan yana da kwatankwacin sa sau 10 yace ba ina nufin alif lam harafi guda daya bane ba sai yace walakin alif harf alif harafi ne mai zaman kansa wallama har lami ma harafi ne mai zaman kansa sai yace walmi ma har shi ma mimi harafi ne mai zaman kansa kenan a alif lamin akwai harufa guda nawa uku duk wanda yace alif lamin yana da lada uku sau 10 lada nawa kenan kwana lada 30 to haka wanda ya saurara ma yana ci malai ce wa kana ya qara'ul qur'ana wa huwa ala naqatihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta alqur'ani alhali yana kan taguwarsa idan yana tafiya akan taguwa manzon Allah yana karanta mi alqur'ani kamar yanzu mutum ne yana tuka motarsa in ma ya sa qur'anin a cikin ban sunanta rediyon mota ya dinga saurare ko mp3 din da yake motar ko kuma shi ya dinga karantawa a lokacin to manzon Allah dabi'arsa ne wato wannan saboda baya barin lokaci ya tafi masa mi sagaga shi yasa yace ni imatani magbunin fihi ma kasiru minan nas wadansu ni'imomi guda biyu ana dukan hancin mutane masu yawa da su shine as-sihhatu lafiya wal farag da kuma wato lokaci lokaci yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam malai yace siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 104 shine kana katimuhu allazi bainaka tafaihi gaddatun hamra misalu baydatul hammam manzon Allah malai yace hatimi na manzon Allah na annabta wanda yana da hatimin annabta wanda take tsakanin ban sunansa kafadin sa guda biyu wanda da yawa da shine Salman al-Farisi ya daman ya karanta a cikin abin da ya karanta na littattafan wato ban sunansu wato yahudu jinji da asalin sa ba majuse ne bautaruta suke daga baya aka kamo shi a mazannin bawa ya koma karkashin wani ba yahude ya je ya bautare budanci ana ciki aka sake kawo shi garin nan Madina aka sake saida shi Salman al-Farisi ya ji labarin manzon Allah ya zo yana lallekawa mu da manzon Allah ya fahimci cewa lalle Salman al-Farisi yana son ya ga wannan katimin nubuwa din nan wato hakimi na annabtan nan ne sai manzon Allah ya dan sake masa rigar sa dan kadan sai ya bayyana da Salman al-Farisi ya gani shine sai ya juya ya tafi daga baya zo ya karbi musulunci a wajen manzon Allah to akwai wannan katimin nubuwa din wato hatimi na annabta na manzon Allah wanda sainin ne na annabta na manzon Allah ya kasance gaddatu kai ka ce ƙari ne suka ce wani nama da yake tsakanin fata da abin nan ban sunan sa tsakanin fata da nama shine ƙari ne yake fitowa ba to kaman ƙari ne hamra wanda yake wato ja muslim baydatul hamma kai ka ce oyun wato kurciya ne tudin sa ya kai tudin koyin mi kurciya haka wannan hatimi na annabta na munzon Allah yake a tsakanin ina a tsakanin kafadin sa sallallahu alaihi wasallam sai malam yace mana siffarsa ta 105 shine kana ahsanu nasu fi mashayi fi mashiyati shi munzon Allah shine mafi mi mafi kyawun mutane wato wajen tafiya cewa manzon Allah baya tafiya aiwa Allah ya ce wala tamshi fil ardi marhan cewa kada kai tafiya a baya menene ban sunan sa akan kasa kana mai takaman ko abin da yake kama da haka sai ya ce wa kana asra'un nas fi mashiyati sannan manzon Allah kuma shine mafi saurin mutane wato wajen tafiyar sa yana da sauri idan manzon Allah yana tafiya amma kuma ba sauri irin na fita a hayyace ba kar a ce ai yana da sauri wani ya dauka ai yana tafiya fifiya fifiya yana tara kuran ha'a shi dai manzon Allah mai sauri ne baya yin tafiya yana tamaka ko abin da yake kama da haka shine ma malam yake cewa wa iza mashafa ka annama al-ardu tadawi bilahu idan manzon Allah yana tafiya kai ka ce kasa tana nadewa da shi tsabar saurin sa akwai irin abin da ake fada irin asirin nan namima ake ce musu wanda za a ga mutun yana da gaggawa menene a ce yana da daurin kasa ko daurin kasa to idan kace manzon Allah ya tafiya kai kace ma irin daurin kasa ne da shi shine ka annama aradu ta dawilau kai kace kasa ne wato take mi tattara wa manzon Allah yake tafiya tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan yayi yake fada a cikin hadisi cewa zuwiyal aradu an tattara mun wato kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga yammacin duniyar sannan kuma naga gabasin ta iji manzon Allah sai ya ce fa inna mulka ummati sayabligu ma zuwira li sai ya ce mulkin al'ummata kuma sai ya je inda aka tattara mu to anan da malume suka zo sharha sai suka ce ai Allah madaukakin sarki ya tattara masa kasan ne a manzon Allah ya ga karshen duniya ta gabar ya ga karshen ta tayamma waɗansu kuma suka ce a Allah madaukakin sarki ya ƙara wa idan manzon Allah gani ne sai da aka ya hango gabasin duniya ya hango yammacin duniya sallallahu alaihi wasallam kuma yace lalle mulkin al'ummarsa yana nufin musulunci kenan sai ya je ƙarshen duniya ta gabar sai ya je ƙarshen duniya ta ina ta yamma sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa malam yake cewa walam yakum yara lahu zillun fi shamsin wala qamar siffarsa ta nawa ta 107 kenan walam yura lahu zil ba a gani a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ba a gani nasa shine zil wato inuwa fi shamsin a rana wala fil qamari ko a wata yanzu idan manzon Allah ya tsaya a rana ba a ganin inuwar sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi sannan idan ya tsaya a cikin wata shi ma ba a kallon inuwar sallallahu alaihi wasallam sabanin sauran wato halitta malam ke cewa siffarsa ta 109 kuma sallallahu alaihi wasallam wa kana idza qada hajatuhu lam yura li zalika min asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya biya bukatarsa ba a kallon gurbin biyar bukatar da a takaice a misalce manzon Allah zai tsaya a nan ya biya bukata yayi bawani yayi fitsari to ba za a ga gurbin fitsarin sallallahu alaihi wasallam ko ya tsaya a nan manzon Allah a halin tafiya yayi bayan gida in ya tashi ba za a ga gurbin bayan gidan ba shi ma wannan mu'jiza ce da Allah madaukakin sarki yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a kallon gurbin yanda ya biya wato bukatar sa malam ke cewa a siffarsa ta 109 wa kana atyabun nasriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kaishi ko shine mafi dadin mutane wajen kanshi ko bai shafa turare ba manzon Allah jikin sa yana mi kanshi sai yace wa kana arqatu karihil misk gumin manzon Allah idan ya gumi kai ka ce kanshin wato almiski sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta a baya a cikin littafin abin nan ban sunan sa allimu auladaku yanda sahabbai suke kokuwa wajen mi idan manzon Allah ya kaki zai tofar kokuwa suke wajen rike kwakin manzon Allah su mulke ina jikin su ba dan komai ba dan neman tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kakin sa kanshi yake gumin sa sallallahu alaihi wasallam mi yake yi kai wato kanshi yake sallallahu alaihi wasallam wa kana ahsanun nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane wa kana ajwanin nas manzon Allah shine mafi kyautar mutane wa kana ashja'an nas manzon Allah kuma shine mafi jarintar mutane jarimi ne manzon Allah ba rago bane ba irin shugabannin nan bane ba waɗanda suna gida a kwance kuma ana kawo hari a wata rana ana zaune a garin Madina sai aka ji wani ƙara daram mutane can ba a fito ba sai daga baya sai suna fitowa daya bayan daya suna nufar yanda ƙarar yake sai suka ga manzon Allah ya dawo daga wajen da ƙarar ta tashi yana cewa mutane su koma babu komai shi har ya je ya gano su mutane ba su fito ba sallallahu alaihi wasallam ba irin yanzu bane ba idan aka ji ƙarar bom daran idan shugaban ma yana gari ba mamaki a lokacin ko kuma yana gida ya canja gida kar a zo a yi mi wato a kashe shi ba haka bane dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jagora ne na mutane kuma manzon Allah ce sayyiduna aminana ay sayyidun nas kadimuhu duk wanda ya zama shugaba a mutane dan boyi boyin su duk wanda ya wayi gari ya zama shugaba to shi mai hidima ne a mutane shi yasa yace man ju'ila qadiyan bainan nas faqad zubiha bighairi sakin duk wanda aka sanya shi shugaba a tsakanin mutane shine mai fada shine mai hukunci to an yanka shi ba tare da wuka ba kamar an samu wani falalan wani katako ne an danne shi an yanka ai inda wuka ne zai dan samu hutu ba manzon Allah ba yace idan kun yi za ku kisa wato ku kyautata kisa ba idan za ku yanka wato ku kyautata wato yanka ba sai yace wal yahid ahadukum shafaratuhu wal yarid zabihatahu cewa ɗayanku ya wasa wukansa domin ya futar da abin yanka saboda idan wukar kai faifiya ce yana zuwa dirjawa ɗaya shikenan ya yanka shi wa abin da zai yanka shi ma ya futa idan wukar kuma gordo ce ta yankan kayan miyan gidansa ya dauko zai yanka ya dinga dirzawa kenan shi kazar da zai yanka tana shan wahala shi ma yana shan mi wahala to duk wanda aka sanya shi shugaba a mazannin aban sunansa a cikin mutane shi ba da gordo ma aka yanka shi ba ma an dauko wani flankin katako ne an yi ta dirza masa sai da aka yanka shi shine man ju'ila qadiyan bainan nas faqad zubiha bighairi sakin duk wanda aka sanya shi a mazannin mai hukunci tsakanin mutane idan manzon Allah ya ce an yanka shi ba tare da wuka ba sifar manzon Allah ta 111 malam yake cewa kana arjahun nasu aqala shine mafi rinjayen mutane wajen hankali shine on top wajen hankali sallallahu alaihi wasallam babu sama da shi yace wa kana afdalahum ra'yan sannan kuma shine mafi fitin mutane wato wajen ra'ayi sallallahu alaihi wasallam sifa ta 112 yake cewa wa kana yu'i ida'an man la yakahu faqara manzon Allah ya kasance yana kyauta kyauta irin kyautar da baya tsoron talauci saboda ya san shi bayarwa ba ta sa ya zama mi talaka shi yasa ce ma na kafa min malin sadaka wa ma zadallahu abdan min aqwin illa izza wa man tawadda'a lillahi rafa'a manzon Allah ya ce sadaka da kuke ganinta ko kyauta da kuke ganinta ba ta sa dukiya ta ƙare wai ka dauka ka bayar ba shine sababin karewar dukiyar ka shine ma na kafa min malin sadaka wa ma zadallahu abdan min afwin illa izza ba komi Allah yake karawa bawa ba wajen afuwa da yake yi wa mutane sai daukaka duk wanda yake yin afuwa an masa wancan ya yafe an masa wancan ya yafe sai Allah ya sa ya zama madaukaki akan mutane sai manzon Allah ya ce wa man tawadda'a lillah duk wanda ya kasantar da kansa saboda Allah ya maida kansa ba kowa ba to rafa'ahullahu Allah madaukakin sarki wato zai daga shi to dan haka shi yasa manzon Allah baya jin tsoron talauci baya jin tsoron talauci wajen kyauta shi yasa ya ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadi illa malakani ni yanzu lani babu wani wuni da bayi suke wayan gari a cikin sa sai mala'iku guda biyu sun sauko daga sam. Manzon Allah ya ce fa yaqulu ahaduhuma, ɗaya daga cikin mala'ikun sai ya dinga cewa Allahumma a'i mu fikal kadafat, ya Allah duk wanda yake ciyar da dukiyar sa ya Allah ka mayar masa abin da ya bayar. Wa yaqulu al-akhar, shi kuma ɗayan sai ya dinga cewa Allahumma a'i mu sikan talafan, ya Allah duk wanda ya rike hannunsa ya maida hannunsa hannun ƴan dambe, ya Allah ka sanya asara a cikin wato dukiyar sa. Shine sai dukiyar ta dinga karewa, shi ba caca ba, shi ba neman mata ba, shi ba cin kuɗin bashin banki ba, amma sai ya wayi gari babu komi. Addu'ar wancan mala'ikan ne tai tasiri wato a cikin wato dukiyar sa ko a cikin abin da yake da shi. Yana daga cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 13, kana yukayyiru al-ba'i'a ba'da al-bay'i, manzon Allah yana bada zabi a mai sai da kaya bayan an yi ciniki. Idan ya sai kaya a wajen mutum sallallahu alaihi wasallam, to manzon Allah yana karban zabi a wajen sa na kwana uku, dan je zuwa kwana uku kafin nan na hada shawara cewa idan na ga abe mun bazan dawo, idan kuma ya mun wato shikenan. Ya sa manzon Allah yake karban zabi a wannan sharadin, saboda ya ce alba'iani bil qiyari malam ya tafarraqa, mai saye da mai sayarwa suna da zabi matukar busu rabu ba. Yanzu idan muna zauna anan sai muka yi ciniki, wannan wayar nawa naira 10,000 na saya, to ina bada kuɗi, to muna zauna can sai na tuno tip kwana biyu a gida na fa babu shinkafa, ga abin nan kuma sai na ce ka malam gaskiya ba ni kuɗi na, ga wayarka, saboda idan na sai wayar nan zan takura, shi kuma dole sai ya dauki kuɗi na ya bani na bashi wayar. Haka shi ma muna zaune bamu tashi ba, zai iya cewa kai malam gaskiya ga kuɗinka ba ni wayata, in na sai da ita ma kashe kuɗin zan yi, duk muna da wannan zabi, malam ya tafarraka. Amma idan muka rabu, ni na fita a cikin ɗaki mu ɗauka ba masallaci ba a ciniki a cikinsa, mun fahimta ko? Manzon Allah ya ce duk wanda suka yi ciniki a cikin masallaci kada Allah ya sanya masa albarka, wanda ya ciki a cikin masallaci kada Allah ya sa ya samu, haka manzon Allah ya faɗa. To yanzu mu ɗauka cikin ɗaki ne nan, sai na fita a ɗaki, ni mai saye ko mai sayarwa sai ya fita, to ciniki ya riga ya kullu, ba wani daga cikinmu da zai dawo ya ce ya fasa, shine malam ya tafarraka, matukar musulmi ba musu rabu ba. Amma idan aka yi shi da shara'i, to nan je na duba wayan nan, nan duba ta na sati guda, idan babu problem shi kenan, idan kuma akwai wani damuwa zan dawo ka ban kuɗi na, sai ya ce eh ya yadda, muka rabu a haka. Almuslimuna ala shuruɗi, musulmi suna kan sharaɗin su ne, hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, suna kan wannan wato sharaɗin. Tun da mun yi wannan sharaɗin na sati guda, dole ne idan na dawo ya bani ni, to shi yasa manzon Allah yake neman zabi na kwana nawa uku, shine yukayyir, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukayyiru alba'i'a, yana neman zabi a wajen mai sayan kaya ba'da albay'i, bayan wato ni ya riga ya saya. Idan kwana ukun ta cika manzon Allah bai dawo ba, ciniki yami ya kullu, nima idan satin ya cika nima ban dawo ba, ciniki yami wato ya kullu. Amma idan da wannan sharadin na dawo, to bai isa ya ce ba zai bani kuɗi na ba a babu misali, dole sa ne wato ya dauka ya bani kuɗi na. Amma idan ba a yi sharaɗi ba na saya na tafi, idan na dawo, idan ba aibi ne ya bayyana a cikin kayan ba, ban isa na ce ya bani kuɗi na ba. Kuma gaban kowane alkali za a je alkalin nan, bai isa ya karɓa min mi kuɗi na ba. Alba'iani bil qiyar malam ya tafarraqa, haka manzon Allah ya faɗa. In sun rabu magana ta riga ta ƙare. Siffar manzon Allah ta 114 ya ce wa kana rubbuma iftarada malam min ahadil ikwanihi, sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban bashi min ahadi ikwanihi, daga wani daga cikin ƴan uwansa. ƴan uwa wanne kenan, na jini ake nufi ko ƴan uwa musulmi? ƴan uwa musulmi. Manzon Allah yana karban bashi, ashe karban bashi ba mi bane ba, ba kaskanci bane ba, damuwa ne take sa mutum ya karba. Amma mutum yana da shi ya kibiya, shine wato zalunci, haka manzon Allah ya faɗa. Yace jinkirin bashi na mutumin da yake da shi zalunci ne, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya karba kuma Allah ya kore masa, sai ya gaggawa wato ya biya wannan bashi din, ya riga sauke wato nauyin da yake mi wato kansa. Wa kana rubbuma rahana dir'ahu, sau da yawa ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana jinginar da silkansa sallallahu alaihi wasallam, ya kai silkansa a mazallin jingina ya karbo ko kudi ya karbo wani kaya har lokacin da manzon Allah ya rusu ma sallallahu alaihi wasallam silkansa yana hannun wani bayyude a mazannin jingina saboda ya karbo wato abinci a wurin sa sallallahu alaihi wasallam kenan a ce mutun ya jinginar da kayansa ko kuma ya karbo bashi duk ba kaskanci bane ba a babun misali mun fahimci wannan magana din yawa yaje ya karbo ya biya bukatarsa idan ya samu ya biya shi kuma wanda Allah ya kore masa shi ma wato idan ya bayar manzo Allah ya ce duk wanda ya bada bashi sau biyu a mutun ana dawo masa da shi yana da kwatankwacin ladan wannan abu yanzu wani yazo ya karbo bashin naira 10 ya dawo da ita ya sake zuwa ya karba ya sake tafiya ya dawo da ita to yanzu mutun yana da kwatankwacin ladan sadakar mi naira 10 idan 100 ma ya bayar bashi aka kai aka je aka dawo masa da ita aka sake zuwa to manzon Allah ya ce yana da kwatankwacin ladan 100 sallallahu alaihi wasallam haka ya fara idan kuma mutum bashi da shi sai ya matsa wato jinkiri har zuwa lokacin da zai samu shi yasa Allah ya ce man kana zu usratin fa nadratun ila maisara cewa idan mutum ya kasance ma abucin wato usur wato wahala ne bashin ya masa katutu ya rasa to fa nadratun ila maisara a saurara masa zuwa lokacin da zai samu idan Allah madaukakin sarki abin alkhairi ne ma a ce wurin mutum ake zuwa neman karban bashin ba shine yake zuwa yake karba saboda hadisi manzon Allah ya ce yadul ulya khairum min yadil sufla hannun sama ita ce mafi alkhairi akan hannun mi kasa wacce ce hannun da take sama mai bayarwa ita kuma mai karba ita ce wacce take mi wato kasa shine yadul ulya khairum min yadil sufla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sifarsa wa kana yuslihu bainan nas ya kasance yana yin sulhu tsakanin mutane izaktalaku idan suka saba har idan aka samu sabani tsakanin mutane manzon Allah yana musu sulhu saboda sulhun nan menene sadaka ne daga yaji labarin wani da wani sun riga sun samu sabani ba laifi bane ko da ƙarya ne yayi a wannan sulhu dan manzon Allah ya ce ƙarya guda uku babu laifi a cikin su ba a kama mutum ƙaryar da mutum zai yi wa matarsa dan ya samu gindin zama babu laifi ƙaryar da mutum zai yi domin ya razanar da abokanan gaba babu laifi ƙaryar da zai yi domin ya sulhu tsakanin mutane babu laifi yazo ya ce ai wane ne ya aiko ni wallahi yace wannan dan sabanin da kuka samu kuka cece ku ce din nan wallahi bai ji dadi ba yanzu idan ya ganka ma kunyar ka yake ji bai san da wani ido zai ganka ba yace dan Allah a baka hakuri dan Allah ba zai sake ba sharrin shedan ne yace to babu komi ni ma ka ce masa wallahi ni ma babu ni ma haka sai ya sake garzayewa ya sake zuwa ya samu abokin nasa ya ce ai wane ne ya fa ya turo ni kaza da kaza da kaza ya fada masa inda idan sun hadu da juna kowa yana shakkar kula juna yanzu daga zarar sun hadu sai ya ji ai ya kaskantar da kansa ya aiko masa dan aike shi ma wancan sai ya ji suna haduwa sai assalamu alaikum sai ayi mi sai a gaisu sanadiyar wannan ya tafi yadda gabar da yake mi tsakanin su wanda kuma gaba a musulunci haramun ne manzon Allah ya ce man hajara akahu fawqa salasa kasafaka dammi duk wanda ya kaula cewa dan uwansa fiye da kwana uku kaman ya zubar da jinin sa kaman ya dauki abin nan wuka ce ya caka masa a wani hadisin ya ce man hajara akahu fawqa salasa famata da kalan na duk wanda ya kaula cewa dan uwansa fiye da kwana uku sai ya mutu wuta zai shiga shi yasa ce wala ta hasadu wala ta bagadu wala ta najasu wala ta dabaru wa kunu ibadallahi ikwan kada ku dinga yi wa junanku hasada iji manzon Allah shine wala ta hasadu sai yace wala ta bagadu kada ku dinga yin gaba iji manzon Allah sai yace wala ta najasu kada ku dinga yin ciniki akan cinikin ɗan uwanku domin ku bata ciniki wane yana sayan abin an san shine ciniki yayi ƙarfi wani kuma yazo yace idan ba zai sayi wannan plotin kaza ba ni na saye shi kaza dan ya bata cinikin idan wancan din yaji zai jawo shi ko ba zai jawo shi ba to dan kai wancan ya jawo shin sa manzon Allah ya ce kada yi haka sai ya ce wala ta dabaru kada ku dinga juyawa junan ku wato baya haka sai yi haka sadada mutun ya daina kula dan uwan sa manzon Allah ya ce kada ku yi haka sai ya ce wa kunu ibadallahi ikwana ku zama bayin Allah wato ɗan uwan juna iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sulhu a musulunci abu ne wanda ake so shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafaddika babu alkhairi a ciki shine la kaira fi kasirin min najawahu illa man amara bi sadaqa sai dai in a cikin zaman za a yi umarni da sadaqa
in mutane za su zazzauna amma a cikin zaman za a yi umarni da sadaka to a cikin wannan zaman akwai alkhair shine illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko kuma umarni da kyakkyawan aiki in dai a cikin zaman akwai umarni da kyakkyawan aiki to akwai alkhair aw islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka imma umarni da sadaka imma umarni da kyakkyawan aiki imma sulhu tsakanin mutane ibtiga'a maradatillah ya aikata ne dan neman yardar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce fasawfa nuqtihi ajran azima ga sannu zamu bashi lada mai tarin yawa inji Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki dan ya toshe kofar saki ma tsakanin miji da mata sai ya ce wa inim ra'atan minene kafat min ba'liha nushuzan aw iradan sai ya ce mi faladunaha alayhima in yusliha bainahuma sulh wasulh khair Allah ya ce duk matan da ta fahimci a wajen mijinta yana zo zai rabu da ita shine zai mata nushuz zai sake ta aw iradan ko kauda kai Allah ya ce to faladunaha alayhima babu laifi a tsakanin su an yusliha sulh tace to yanzu mai gida tun da na ga hankalinka yanzu ba a kai na yake ba saboda kai sabuwar amarya to daman dan kudin cefanan da kake aiko min din nan a daina ni dan na ci da kaina shi kuma sai ya ce to ba wani abu an shikin yanzu ta dauke masa kudin mi hakinta ne ta riga ko kuma ni mai gida dan kin yanzu an yi sabuwar amarya shikenan dan kwanan dakin da aka rarraba bibbiyu ni ana mun daddaya ita kuma a je ana mata uku hakinta ne in ta sarayar shikenan in ta ce ma ni kar ka zo ni kawai ina so a mazannin matarka ne ka tattare ka koma ɗakin kudu ni ka banni da yara shikin hakkinta ne a samu daidaito tsakani shine wala junaha alayhima an yusliha bainakuma sulha a dan yi wannan sulhu din sai Allah ya ce mi wasulhu mi kai sulhun shine mafi alkhairi akan arabu inji Allah madaukakin sarki ita kuma kar ta yi girman kai ta ce ai ni ma mace ce ita ma mace ce a'a ba haka bane Sauda bintu Zam'a ba ta sarai da kwananta a gidan manzon Allah ba lokacin da ta ga ta tsufa ta tsufa dama lokacin da manzon Allah ya aure ta ma yana a shekara 50 da wani abu dan ya aure ta ne a shekara ta 10 ta annabtarsa kun ga shekara 50 kenan lokacin ba to ita kuma ta kai 58 kun ga dai ta dan manya ta girma ba a lokacin Sauda bintu Zam'a to kuma a lokacin ta ga kai manzon Allah dan hankalinsa baya kanta to sai ta yi kokari sai ta sarayar da kwananta awa Aisha domin wato a samu wato sulhu wato tsakani to dan haka manzon Allah ya kasance yana yin sulhu tsakanin mutane idan suka samu sabani wa kana yada uli ashabihi bil barka sannan kuma manzon Allah ya kasance yana yin addu'a a sahabbansa da albarka duk abin da ya samu zai ce Allah ya maka albarka ko Allah albarka shi kaza Allah ya maka albarka duk dai shi yasa ake so duk abin da dan uwa mutun ya samu ya masa albarka ba a sani ba la Allah shi din yana da al'ayn wato kambun baka idan bai yabi abin ba la Allah abin ya lalace yanzu idan kawai abu wani dan uwansa ya samu wani abu ya sai mashin ya cika wani mashin din nan naka wallahi yana da kyau ya burge ni kun ga cewa kada ya burge ni idan yana da kambun baka idan bai masa albarka ba bai ce Allah ya maka albarka ba a cikin mashin din nan ba wallahi in ba a yi sa'a ba sai a zo a sace mashin ko kuma mashin din ya ki zaman lafiya a wajensa shi yasa ake so duk sa'ilin da mutum ya ga wani abu ya masa mi albarka ya ce barakallahu laka ko barakallahu abun nan a babun misali ya faɗi dai wani abu dai na albarka yana daga cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malam ya kawo mana siffarsa ta 110 wato 16 cewa sallallahu alaihi wasallam ya akuzu lil hadaya cewa manzon Allah yana karban wato kyauta sallallahu alaihi wasallam amma wa kana la yaqbilu sadaqa amma baya karban sadaqa in dai kyauta aka kawo manzon Allah zai karba amma idan sadaka ne baya mi cin sadaka ba shi kadai ba ma har iyalan gidan manzon Allah ba sa cin mi wato sadaka siffarsa ta 117 kana idza ja'atul hadiya idan wato kyauta ta zo wa manzon Allah asaba alaiha yana yin tukuici a kanta yana sakantawa wai abin na Hausawa yaba kyauta ni tukuici to ba a kawo manzon Allah wato kyauta kuma wanda ya kawo kuma ya koma ya tsunsa goma goma a yanzu muka karanta menene man sana ilaikum al-ma'ruf bi mi fa kafiru shi ma idan aka masa manzon Allah ko yaya ne ne manzon Allah yana kwatantawa sallallahu alaihi wasallam shine asaba alaiha wa kana la yaqbalu hadiyat al-mushrik amma manzon Allah ya kasance baya karban kyautar mushrikai idan mushrikai ne suka kawo masa kyauta manzon Allah baya mi karba wannan kusisiya ce tasu sallallahu alaihi wasallam ai da mun fada ce kasa'is wato ababan da suke kebanci wato manzon Allah alfarida wadanda suke kadaitantu ga manzon Allah amma yanzu ni ko kai idan wani mai yahudi ya kawo mana sai ka ce ba za ka karba ba ai ba roƙon sa kai ba yana kawo maka sai ka sanu ka karba inda hali ka ce kawo wani wa kana la yaqbalu idan kuma abin da ya kawo ta hanyar mi halaka mu fahimta ko amma idan ta hanyar haram ne kuma mutun ya san haramun din ne to a irin wannan mutun ba zai karba ba sai ya bar masa wato kayan sa a babu misali saboda manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata jasadun buziya bil harami baya shiga aljanna gangar jikin da aka ciyar da ita da haram dan haka duk wanda yake cin haramun in bai tuba ba zai shiga ina ba aljanna malai yake cewa kana la yaqbalu sadaqatul mar'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya karban sadakar mace illa idza ista'azanat zawjaha sai dai in ta nemi izinin mijinta ana tattara la'alla sadaka za a raba wa miskine ko abin da ya kama da haka ko za a tafi yaki sai ga wata mace ita ma ta dauko sadaka ta kawo to manzon Allah ba zai karba ba sai ta nemi izinin wa mijinta saboda mijinta yana da badu a wajenta a shari'ar musulunci ba al'adar Hausa Fulani ba yanzu an yi al'ada Hausa Fulani ne a yau ladin nan in baka yi sa'a ba sai dai kana shiga gida sai dai ka ji kana menene ai ta aika kasuwa ne an siyo mata akuya kuma gidan naka ne bayan da kake ka duba ba sadaka ne aikin lada ne aka ce kada ta yi sai da izinin wa haka azumi na ta dawai shari'a ta ce kada ta yadda ta yi azumi na ta dawai sai da izinin wa sai da izinin mijinta duk wani aikin lada ne aka hana ta amma yanzu idan bata ga dama ba na kama sai ai sadakar da shi amma haka bane ba to sai ai sadakar da na kama ita bata fada maka ba ballantana ni wato ballantana nata to amma mu a kasar Hausa mu ta Fulani matan Hausa Fulani ba su dauki miji da daraja ba yawanci ba su dauke su ba sai dan kadan daga cikin su sune suke ganin abin yana daga cikin dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min ashaddin nasi kaufan ala ummati yana daga cikin mafi tsananin tsoron mutane akan al'ummas yana jiye wa al'umman nan tasu kada su je lahira su mutu su samu kansu a cikin mi azab dan lokacin da zai shafa'atul uzma ma ai mun karanta lokacin da mutane sun tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama tsayuwar da an gaji tsaba da tsayuwa an gaji an rasa yanda za a yi mutane suka je suna neman ceto a je wurin annabi Adam a je wajen annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa har suka gangaro suka zo wurin manzon Allah manzon Allah ya ce ana laha wato shafa'atul uzma da Allah madaukakin sarki ya bashi da yace wa uitu shafa'a da yace an bani wadansu abubuwa guda biyar ba a babu wani annabi kafin ni ba daga ciki yace an bani ceto wace ceto ne ita ce wannan shafa'atul uzma din shine ceton da za yi wa al'umma a farfajiyar filin tashin alkiyama don Allah ya musu hisabi manzon Allah ne kada yake da ita shine maqaman mahmuda da Allah zai tashe shi ranar tashin alkiyama da yace wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda to yana zuwa gaban Allah manzon Allah zai mi karra sajidan zai fadi ya sujuda ya yabi Allah irin yabin da ya dace da shi wani yabon ma manzon Allah ya ce a lokacin Allah zai kinsa masa ya yabe shi sai Allah ya ce masa irfa ra'saka ya Muhammad ko ya Muhammad irfa ra'saka ya kai Muhammad daga kayinka sal tambaya tuda za a baka fashfa nemi ceto tushfa za a baka ceton sai manzon Allah ya ce ummati al'ummata kenan duk sauran al'umman da suke farfajiyar filin tashin alkiyama da su ci albarkacin wane ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan ya tsaya akan haudin sa sallallahu alaihi wasallam haka zai dinga kiran al'ummar sa halumma ilayya ku tafo zuwa gare ni Allahumma illa in bid'ar cikin wannan al'umar sune idan suka taho sai mala'iku su sha makance su. Manzon Allah ya dinga ce musu al'umma ta ce ko al'umma ta ce sai mala'iku su ce masa qad gayyaru wa baddalu ba'daka. Hakika sun canja sun abin nan bayan ka ya manzon Allah. Da wannan ne wadansu suke cewa wai wannan ai hadisin wai akan sahabban manzon Allah ne wai bayan mutuwar manzon Allah sun canja. Kuma ana nufin al'ummar manzon Allah ne ba sahabban manzon Allah ba. Saboda haka manzon Allah ya ce sataftabriqu ummati ala 73 firqa. Yace ta sannu wannan al'ummar ta wa za ta rabu kashi 73. Yace kullu hafin nari illa wahida. Dukkan su suna wuta sai dai yanki guda ɗaya ne idan manzon Allah. Aka tambayi manzon Allah su wane ne wannan yanki ɗaya? Yace waɗanda suka kasance akan abin da na kasance da ni da sahabbaina. Su ne kawai ba za su shiga wuta ba. Amma sauran yanki 72 'yan ina ne? In wuta ne. Allah ya riga ya sanar da manzon Allah wannan cewa al'ummarsa za su kauce akan abin da manzon Allah ɗin ya zo da shi. Shi yasa yake bada'a al-islamu garibun sayaudu garibun kama bada'a tuba lil ghurabai. Yace addinin musulunci ya fara bako da sanni zai koma bakon kamar yanda ya fara. Sai yace aljanna ta tabbata ga baki. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. To a ranar tashin alkiyama ma yana kan hauri zai ta kirin al'ummas sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya ce wallahi tabbas manzo ya zo daga cikin ku shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ya daukaka a gare shi me ya daukaka ma anittun dukkan abin da zai sa ku cikin wahala ya daukaka a wannan manzon duk abin da zai sa al'ummar manzon Allah ta fada cikin masifa to manzon Allah abin ya girmama a wurin sa sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum me kwadayi ne a gare ku ku shiga aljannar ubangiji bil mu'minina raufur rahim dangane da mu'mine kuma manzon Allah raufun mai tausayi ne rahimun sannan mai jinkai ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan yana daga cikin siffarsa shine mafi tsananin tsoracewa wato al'ummas sallallahu alaihi wasallam sannan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 118 malam ko ta 119 yace wa ma kuyira baina amraini illa iktara aisarahuma ba a taba ba wa manzon Allah zabi akan al'amura guda biyu ba sai ya zabi mafi saukin cikin su idan aka ce manzon Allah ga waɗannan ayyuka guda biyu a yi su sai manzon Allah ya duba ya ga wanne ne yafi sauki ya dauka ba dan komi ba saboda wa saboda al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace inna ad-dina la yusrun lan yashudda ahadun hadha ad-din illa galabahu addinin nan da kuke ganin sa mai sauki babu wani wanda zai tsananta wa kansa a cikin wannan addinin sai abin ya galabaice shi yawa shine mutun ya tsaya inda Allah yace ya tsaya ba a ce a zo ai ta kaza ba shine fattaqullaha masadat mutum ya yi taka tsantsan da dokokin Allah daidai iyawarsa abu ne ba zai iya ba ba a dora masa bai haƙura sallah ce ba zai iya yin ta a tsaye ba yayi ta a tsayen ba tare da ya jingina ba to yayi ta a tsayen ya jingina a jikin gini ko ya samu wani kwagiri ya dogara da shi idan da kwagirin ma ba zai yi ba to ya zauna a zaune ba tare da ya jingina da komai ba yayi idan a zaunan ma ba zai yi ba sai ya jingina jiki aban sunansa bayansa a jikin katanga wai namiji dangin Allah ko sai ya jingina saboda jinya to ya jingina a jikin katangare duk wannan sauki ne shari'a ta yi ga azumi shi ma idan bai zai iya ba a babun musali kai akwai waɗanda aka ce masu ciyarwa da su wa alal ladzina yafi'un wa alal ladzina yaqunuhum fidyatu da'amu miskin ai da aikin ga aikin haji a babu misali mutun yana da kudin da zai je kuma bashi da lafiyar da zai ba zai je ba zai iya biya ma wani ya je ya masa aikin haji ya dawo kuma ladan aikin hajin nawa ne ne nasa ne wanda yi a wanda ya je yayi aikin hajin nasa ne wani yana yi wani aikin haji eh to idan shi ya idan shi bashi da kudin da zai je ba ka'ida sai shi ya taba yi dan manzon Allah ya ji wani yana cewa labbaik allahumma fulana yana ambatan wane sai manzon Allah ya tambaye shi kai kai aikin hajin ne sai ya ce bai yi ba sai manzon Allah ya ce kai ka fara yin naka mun fahimci wannan magana ne yawa to mu dauka shi ya je yayi nasa to wani zai iya bashi biya masa kuma ya je ya masa kuma idan ya je yana da ni yana da ladan aikin hajjin sa duk wannan addini wanda yana da sauki manzon Allah ya zo mana da wannan sauki shi yasa manzon Allah ba a bashi zabi akan abubuwa guda biyu sai ya zabi abin da yake wato shine wato mai sauki malan ya kun isman matukar wannan abin mai saukin bai zama wato laifi bane ba wa kana abadun nasu anil ismi kuma shi manzon Allah shine mafi nisantar mutane wajen aikata sako daman shi ma'sumi ne sallallahu alaihi wasallam baya aikata mi Allah ya kare shi sallallahu alaihi wasallam sai dai in abin da aka ce in kaji an ce dan me yasa ka aikata kaza abu ne wanda aka ce ga wannan shine mai abu mai kyau da kuma mafi kyau to daga zaran manzon Allah ya bar mafi kyau yayi mai kyau to anan ne kuma sai Allah ya ce masa lima kaza ababu misali lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya gashi nan dai ababu misali shi ma wai ababin danmi yasa ababin zargi ne ba dan ya aikata ni laifin sallallahu alaihi wasallam tambaya ta ko kuma darajar manzon sifar manzon Allah ta 120 malamin yace wa kana yubbut tawari manzon Allah ya kasance yana mai kaskantar da kansa ne sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta a baya hatta a majalisin manzon Allah ba shi da mi karaga daga ya fito daga gidansa duk inda ya samu wurin zama ina yake mi anan yake zama sallallahu alaihi wasallam wa kana yazmul fakara sannan manzon Allah ya kasance yana mi zargin wa alfakar wato alfahad baya yi in kaji manzon Allah ya faɗi magana ta abin nan wani in wani ne ya faɗa sai ya ji kaman alfari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ya ce ko ni ban sunansa ana afsahul arabi baida anni min quraish wa tara'atu fi bani sadi ni ne mafi fasahan larabawa tare da cewa ni ina daga cikin kabilar quraishawa wata ra'atu fi bani sa'd sannan na rayu ko na tashi a cikin kabilar bani sa'd ita ce kabilar su halimatu sadiya wannan manzon Allah labari yake bayarwa ba alfahari yake bayarwa a babu misali irin wannan ko kuma ya dinga cewa ban sunansa ana ibnu abdul wane ne wai sunan kakan nasa ni ne dan gidan wato abdul wane ne abu wai Abdul Mudallaf shine kakansa ba sai ya ce la fakara ba ina fada bane madan alfari wato sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zargin wal ujubu da kuma jiji da kai duk manzon Allah yana zargi baya abin nan ba dabi'a ce ta manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam babu dai wata daraja irin darajar manzon Allah in daukaka ce babu ta manzon Allah amma manzon Allah baya ji akansa cewa shi ne wane ai mun karanta a baya ma sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yanka akuya wani daga cikin sahabbai yace ni zan yanka wani yace ni zai fede manzon Allah wani yace eh manzon Allah yace ni kuma ni zan tattara mi itatuwan da za a yi har suka ci haba manzon Allah kana cikin mu kuma ka dinga yin aiki yace ni bana so na dinga daukaka daga mi a cikin ku aka manzon Allah ya fada baya so ina dinga bambanta daga cikin ku a ce wai ni daban ne haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba kaman masu irin mulkin mu ne wani a yanzu daga nesa idan ka tafo zaka iya gane wato mai anguwa a cikin talakawansa zaka ganshi shi babban rigar sa ma ko kuma ya koma can gefe shi daban tsakaninsa da sauran talakawa an samu dan mi tazarar mutum biyu ko uku to shi manzon Allah a cuɗe yake da wanda sahabbansa shi yasa ma tsabar majalisin manzon Allah a takure yake a mammanne har ma Allah umarni yayi da a dinga bubbudawa ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shizu fanshizu yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja haka Allah madaukakin sarki ya fada akan majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan yake cewa wa kana yahzaru minal aqibatil bagai sannan manzon Allah yana yin gargadi ala aqibatil bagai wato akan karshen wato zalunci cewa kada mutun ya wayi gari ya zama wato azzalim da manzon Allah ya hadisi yace addu'o'i guda uku ba a dawowa da ita daga cikin manzon Allah yace akwai du'aul mazlum addu'ar mutumin da aka zalunce ta aka zalunce shi yace yarfa'u Allahu 'alal gamani Allah yana daukan addu'ar mutumin da aka zalunce shi akan gajimare ta dinga yawo a shashekun sama shi kuma Allah ya dinga cewa wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba'da hine na rantsai da girma na rantsai da buwaya na wa yake fadan wannan Allah la ansurannahu wallahi tabbas sai na taimake shi rantsuwa guda nawa uku wa izzati rantsuwa wa jalali rantsuwa lamun din da take cikin la ansuranna ita ma lamul qasam ne rantsuwa guda uku Allah yayi yace na rantsai da girma na rantsai da buwayata wallahi tabbas sai na taimake shi koda bayan wani lokaci Allah zai kawo agaji ga mutumin da aka zalunce shi shi yasa a lokacin da ya tura manzon Allah ya tura Mu'adh bin Jabal kasar Yaman yake ce masa ka ce musu inna allaha qad farada alaykumus sadaqa Allah madaukakin sarki ya wajabta muku wato sadaqa tu'khadhu min aghniyaikum wa turaddu ila fuqaraikum za ka karbi wannan sadakar ne daga wajen mawadatanku a maida ita zuwa ga talakawanku sai ya ce masa wa iyyaka wa karaima amwalihim na haneka kada ka kama mafi daraja daga cikin dukiyarsu in ka je zaka karbi zakkar dabbobi kada ka kama uwar garki mafi daraja a cikin gargen karka kama me yasa sai manzon Allah ya ce masa ittaqi da'watal masalu ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin yanda al'amarin yake ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji yana cewa Allah Allah mi ya isa shikenan magana ta fa yasa gashi dai zakka zai karba amma manzon Allah ya sa kunnan Mu'adh bin ni jabal akan wato wannan kada ya daje ya kwace musu manya shi dai kar ya kamo ramen miya kar ya kamo memi wato mai daraja daga cikin dukiya saboda kar wani ya ji haushi ya ce wannan ya zo karban zakka ya dauke mun uwar garke na mai aifa min aya uku ya ce Allah ya isa ni Mu'adh bin Jabal gidansa zai tafi da zakka ba gidansa zai tafi dai ai manzon Allah ya taba tura dan ake ina ya je ya karbo wato zakka da yazo a bayan ya karbo sai ya ce wannan shine na zakka ya manzon Allah wannan kuma an bani ne ni ma a mazannin dan aiki manzon Allah sai ransa ya baci sai ya hau kan mumbai yace dan me yasa idan mun aika mutane mun sa su nada su wakilci a cikin aidamar mu da su je su dawo su ce mana wannan na ga wannan shine sadaka wannan kuma su an ba su ne dan me yasa mutum bai zauna a gidan gatumarsa ba abin ya zo ya same shi manzon Allah yace abinda nake ji mu kada ɗaya din daga cikin ku yazo a ranar tashin alkiyama ya dauko wato abin nan raquma tana kuka a kansa tana bebebe ko ya dauko saniya tana bebe ko ya dauko akuya haka dai manzon Allah ya dinga kwatanta wato kukan wato dabbobin kenan duk wanda ya dauki wani abu na wanda ba nashi ba zai dauko abin a kansa in dabba ne yazo gaban Allah ranar tashin alkiyama wanda ya dauko saci raqumi zaka ganshi ya kinkin raqumi ranar tashin alkiyama ya samu zon Allah ya ce duk wanda ya ci shubur na ƙasa fuloti na ƙasa sai an nade masa tun daga ƙasan bakwai an tsora masa aina a kansa a ce ga iya fulotin sa ga iya iyakar gonar sa ga dashi kowa ya gani amma da ya tashi saboda kallawani ne sai ya sassabe sai ya ƙara kunya biyu wallahi wannan kunya biyun sai ya ebo su a ranar tashin alkiyama ya samu don Allah ce la'ana Allahu man tagayyara minar al-araj Allah ya tsine wa mutumin da ya canja gurbin kasa ga iya bi comploting din sai zo ya ƙara dan kada sinan ne ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda manzon Allah yake faɗa kenan a cewa babu musali cewa manzon Allah yana yin gargadi akan abin da yake wato zalunci kada mutane wato su zama wato zaya azzalime shi yasa Allah hadisi manzon Allah ya ce inna Allah Allah ya haramta wa kansa zalunci kuma ya sanya shi wato haramun wato a tsakanin yanda Allah ba azzalimi bane ba to kuma ba a so kuma mutane su ma su zama suna zaluntar ni wato junan su ina ga saboda korewar lokaci din da ma dai ba mu samu wurin tsayawa ba da mu tsaya anan abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka ciki kuma ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta din ya samu kuma abin da muka karanta din ya zama hujja a gare mu ba hujja ne a gaban mu ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama sannan mun yi tawassuli da wannan zaman namu muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wani mai bukata a cikin mu Allah madaukakin sarki ya biya masa in wannan bukatar alkhairi ne a gare shi
in kuma ba alkhairin bane ba muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi sannan mu sake yin tawassuli da wannan zaman namu da wasu ayyukan mu na alkhairi cewa muna roƙon sa subhanahu wata'ala duk wani abin da ya san alkhairi ne a rayuwar mu ko da mu roƙe shi ba muna roƙon sa Allah madaukakin sarki ya kusantar da shi zuwa gare mu duk kuma wani abin da yake wato sharri ne ko da mu nemi tsarin sa ba muna neman Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya nisantar da mu wato da shi subhanahu wata'ala sannan muna yin tawassuli da wannan zaman namu cewa Allah madaukakin sarki ya yafe mana zunubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya sa aljanna na ta zama makoma gare mu ya yafe mana zunubanmu ya sa muna daga cikin ceton manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ya shiryar mana da zuriya ya tabbatar da dagadigan mu akan wannan addinin nasu kuma sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan ya jikan iyayen mu ya jikan kakannin mu ya hada mu da su a gidan aljanna gabaki daya sannan muna roƙon sa subhanahu wata'ala cewa muna tawassuli da abin da muka aikata na alkhairi cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin rayuwa irin wannan tsadar rayuwar da muka wayi gari muka samu kanmu a ciki ya Allah ya ubangiji Allah ya kawo mana saukin ta ba dan halin mu ba ya Allah ya ubangiji Allah ba dan halin mu ba mun kasance masu aikata zulmai kala kala mabambanta Allah ka ji kanmu ya Allah ya ubangiji Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah ka sanya mana tausayin mu a cikin zukatan ka sanya tausayin mu a cikin zukatan shugabannin mu ya Allah ya ubangiji Allah in ka kaddara kuma a cikin iliminka na gaibi cewa su din ba masu tausayi bane ba ya Allah ya ubangiji Allah ka canja mana da wasu waɗanda suke wato masu tausayin ne ya Allah ya ubangiji Allah duk wanda yake nufin mu ko yake nufin kasar mu da wata sharri ya Allah ya ubangiji Allah in mai shiriwa ne Allah ka shirya shi Allah in ba mai shiriwa bane ba Allah ka mayar masa da sharrin kansa waɗannan ƴan ta'adda da suke ta'addanci a mabambanta wurare a cikin kasar nan ya Allah ya ubangiji in masu shiriwa ne Allah ka shirye su da su da iyayen gidansu Allah in ba masu shiriwa bane ba ya Allah ya ubangiji Allah ka mana maganin su Allah ka dirkake su ya Allah ya ubangiji Allah ka halakar da su ya Allah ya ubangiji da su da shugabannin su ya Allah ya ubangiji Allah duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan ta'addancin Allah in komin girman sa ya Allah ya ubangiji Allah kamar yanda ka halakar da Fir'auna Allah ka halakar da shi Allah kamar yanda ka halakar da Karuna ya Allah ka halakar da shi Allah kamar yanda ka halakar da Hamana ya Allah ya ubangiji ya Allah ka halakar da shi in ba mai shiriwa bane ba ya Allah ya ubangiji Allah ka sanya mana albarka cikin abin da muka noma ya Allah ya ubangiji Allah ka sa raban mu ne ya Allah Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan damalar tamu Allah ka sa albarka a cikin jarin ƴan kasuwar mu ya Allah ya ubangiji Allah ma'aikatan mu waɗanda suke aiki ya Allah ya ubangiji Allah kowa ka tsare shi a wurin aikin sa Allah ka raba shi da sharrin mahsada da makiya ya Allah ya ubangiji Allah ka sa ya gama lafiya ya Allah ya ubangiji waɗanda suka yi ritaya kudaden su suka rike ya Allah ya ubangiji Allah ka fitar musu da kudaden waɗanda suke kan hanyar ritayar kuma ya Allah ya ubangiji Allah ka kawo musu ita cikin sauki ya Allah ya ubangiji Allah ka sa haƙoƙin su su fito cikin sauki ya Allah ya ubangiji Allah abinda mu roƙe ka ba ma Allah in alkhairi ne a gare mu Allah ka ba mu shi ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin